Allah ya zare ni ba ciwo a jiki, gane samar lukutar ka dai baba jiki Allahu ya zara lafiya ta jiki na sai annuri In kwana ya kare ko zan mutu zahiri ko minti guda ba ni zahiri tilas na amsa kira domin ran a ranai ba min kare
ba ni zango ban mace ba yau ga mahasada suna bin nagawa ta ganiyanku